Mana bari ko kon kai na yayi marfi balantana a ce zuciyata ta yi zafi ko likita ya so ya ci jini na yayi karfi ko a ce ina layi masu ciki da zurfi ni soyayya ta ban bohewa in na fara Raidu kuwa sai ya shaida Kuma ni ban wasa da masoyiyata Kyakkyawa amra Amra Duka mata suka fi kira Amra Bari ka mata suka kai kira Amra Yau ki ba kowa ya gane ba Da kira A bar ki sai an saurara In ji Amra